نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na masallacin FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin littafi na rayuwar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan zata zama ita ce halka ta farko bayan hutu da muka tafi na azumi a wannan yammaci na juma'a 22 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dade da 12 ga watan 5 shekara ta 2023 idan ba a mance ba halkar mu ta karshe mun yi bayani dangane da shekarar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abubuwan da suka ta'allaka da ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka tabbata cikin nasi wanda yake ingantacce sannan bayani ya gabata kan cewa haddade ranan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da rana kaza ga watan kaza babu nasi wanda yazo ingantacce da ya haddade wannan rana shi yasa aka samu riwayoyi na malaman tarihi wanda suka doshi kusan riwayoyi guda 20 wannan riwayar tana bayyana cewar an haife shi 2 ga watan Rabi'ul Awwal wata riwaya ta bayyana cewar an haife shi 8 ga watan Rabi'ul Awwal wata riwaya ta bayyana cewar an haife shi 12 ga watan Rabi'ul Awwal wata 22 ga watan Rabi'ul Awwal wata riwayar ma ta ce cikin watan Ramadana aka haife shi a shekarar giwar wannan yake tabbatar da babu ingantacciyar riwaya wacce ta zo take bayyana rana na kaza ga watan kaza da aka haifi annabi abinda aka sani ya inganta abubuwa guda 2 ne an haife shi ranar litinin wannan hadisi ya inganta akan haka hadisin Imam Muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake azumtan ranar litinin aka tambaye shi hikimar da ta sa yake wannan azumi na wunin litinin yace zaka yaumun wulidtu fi ai wannan wuni ne wanda aka haife ni cikin sa sannan abu na biyu ya tabbata cewa an haife shi a shekarar giwaye kamar yadda hadisi yazo cikin mustadrak na Imam Hakim wanda ya inganta shi Imam Zahabi ya masa muwafaka akan ingancin sa don kade da waɗannan bayanai guda biyu sauran riwayoyi da suka zo suke batu kan ranar haihuwar annabi ba su da inganci a wannan gaban muka tsaya a halkar da ta gabata inda za mu tashi a kai inda ya ce wa kanat wiladatuhu fi dari abi talib bi shi'bi bani hashim wa kanat qabilatuhu shifa'u أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما يتي وكانت ولادته في دار أبي طالب حيث ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تاكسا تي أدار أبي طالب أجدا أبو طالب بشعب بني هاشم أقوم بنو هاشم an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan Abu Talib a kogon banu Hashim ina ne kogon banu Hashim a cikin garin Makka malamai da suke bayanin gurare da garuruwa suke cewa yanda tsarin garin Makka yake gari ne wanda yake cikin kwari sannan bayan garin Makka na cikin kwari duwatsu sun ratsa cikin garin zaka samu duwatsu daban-daban a cikin garin Makka da kewaye sannan waɗannan duwatsu din akwai hanyoyi a tare da su daga wannan dutsen zaka samu hanyar da zai kai ka wannan dutsen daga wannan dutsen zaka samu hanyar da zai kai ka wannan dutsen sannan hanyoyin da suke cikin waɗannan duwatsu hanyoyi ne wanda suke takurarrun hanyoyi to waɗannan hanyoyin sai aka kira su da shi'abul jibal to lokacin da Qusayyu kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu lokacin da ya karbi garin Makka ya kwace garin Makka ta dawo ƙarƙashinsa sai ya raba waɗannan hanyoyi da suke cikin duwatsu a cikin garin Makka sai ya raba su a ƙananan ƙabilu na Qurayshawa to daga cikin waɗannan hanyoyi akwai hanyar da ake kiranta shi'abu bani Hashim ita wannan hanyar ya ba wa ƙabilar banu Hashim to sai ake kiranta da shi'bu bani Hashim sai zamanto galibi wanda suka fito daga kabilar Banu Hashim suna gina gidajensu a wannan shi'ib din to nasu kamar yadda malamai suka bayyana kusa da dutsen Safa yake yana kusa da dutsen Safa to sai Qurayshawa suke kiransa da gidan Abu Talib kenan ba asalin gidan Abu Talib bane saboda a lokacin da aka haifi annabi wanda yake babba a wancan lokaci suka ce Abdul Muttalib ne sai kuma ɗansa Abu Talib to annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a gidan Abu Talib a wannan guri da aka ba su ko wannan yanki da aka ba kabilar Banu Hashim shi yasa anan yace wa kanat wiladatuhu haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kasance fi dari Abi Talib a gidan Abu Talib bi shi'ib bani Hashim a shi'ib na banu Hashim wato unguwar banu Hashim kenan a unguwar banu Hashim a gidan Abu Talib kusa da dutsen Safa anan aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gida da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya yi hijira da shi da sahabbansa daga garin Makka suka koma Madina sai wannan gidan ya koma ƙarƙashin ɗan babban annabi wanda ake kiransa Aqil shi kuma lokacin bai musulunta ba to da ya zama gidan ya koma hannunsa sai ya sayar da gidan ya zama duk gidajen 'yan ƙabilar Banu Hashim wanda suka fito ƙabila ɗaya da Aqil duk sai ya biya sayar da su shi Aqil ɗan uwan Aliyu ɗan Abi Talib ne sunansa Aqil ibn Abi Talib ɗan uwan Aliyu ibn Abi Talib to Aliyu ibn Abi Talib shi ya musulunta da wuri da annabi ya tashi yin hijira daga Makka ya koma Madina Aliyu ɗan Abi Talib ya yi hijira tare da annabi amma Aqil shi a lokacin bai musulunta ba ɗan uwan Aliyu shi sai ya zauna a garin Makka sai aka wayi gari duk gidajen 'yan uwansa da 'ya'yan bakwaninsa duk sai ya sayar da su sai ya zama wannan gida da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikinsa Aqil ya sai da wannan gidan shi yasa lokacin da annabi yazo fathu makka yazo bude makka a shekara ta 8 bayan hijira a hadisin da imamu ahmad ya fitar da shi cikin musnad din sa da sanadi wanda yake ingantacce akan sharadin bukhari da muslim usama dan zaid yake cewa annabi ya rasulullah gobe za kai fathu makka idan ka shiga cikin garin makka a ina za ka sauka tunda dama annabi ai dan makka ne ya kamata a ce yana da masauki a makka to shine usama dan zaid yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda gobe za ai fathu makka to a gobe in an yi fathu makka ai za ka buƙaci masauki ya rasulullah to a ina za ka sauka annabi ya gane abin da usama yake nufi Usama yana tsammanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauka a gidan da aka haife shi yankin Banu Hashim ko kuma ya sauka a asalin gidansa Annabi ai yana da gida a Makka ina ne gidan Annabi a Makka gidan Khadija Khadija matarsa Annabi ya zauna da ita a gidanta ta haifa masa ƴaƴansa duka a gidanta ta rasu Annabi ya gaji gidan shi da ƴaƴan Khadija lokacin da Annabi ya tashi hijira daga garin Makka ya koma Madina ya bar wannan gida da ya gada a gurin Khadija wanda mallakin sa ne shi da ƴaƴansa to Aqil da ya tashi sai ya sayar da wannan gidan Aqil dan babban Annabi dan Abu Talib da ya tashi sai ya sayar da wannan gidan da aka haifi Annabi shi ma ya sayar da shi to shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fathu Makka Usama dan Zaid yake tambayan shi cewa gobe a ina zaka sauka sai Annabi yace hal taraka lana aqilun min manzilin yace bana tsammani Aqil ya bar mana gunda zan sauka kenan Annabi ba shi da masauki a Makka saboda dan babban sa Aqil ya sai da gidan da ya mallaka wanda ya gada daga gurin matarsa wanda in ya je Makka zai iya sauka sannan gidan ma da aka haife shi wannan ma Aqil ya sayar amma Aqil din nan fa daga baya musulunta kar mu ji haushin sa kar ka ji ana cewa ya sai da gidan da Annabi zai sauka sannan kuma gidan da aka haife Annabi ma duk ya sayar ka san yanda muke son Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ilmu dan ji haushin sa kadan to kar mu ji haushin sa saboda daga baya musulunta ya musulunta a shekara ta 6 bayan hijira yana cikin sahabban annabi sahabban annabi kuma ba a jin haushin su saboda Allah ya musu alƙawarin aljanna Allah ya yadda da su shedan da Allah ya musu kenan kuma su ma sun yadda da Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina musu ya yabe su ya ma hana a zage su yace la tasubbu ashabi Annabi ya ce kar ku zagi sahabbaina kar ku kausasa harshe akan sahabbaina Annabi sai yake bayyana mana matsayin su a gurin Allah subhanahu wata'ala yace wallazi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ya rantse da Allah kenan tunda ran Annabi na hannun Allah subhanahu wata'ala yace na rantse da wanda raina ke hannunsa da a ce ɗaya daga cikin ku zai fito da dukiya wanda yawar wannan dukiyan ya kai girman dutsen Uhud sahabinsa kuma ya fito da dukiya wanda yawanta bai wuce mudu ɗaya ba kai ka ciyar da dukiyan da yawanta ya kai girman dutsen Uhud mun san girman dutsen Uhud kuwa dutsen Uhud ya zai yi rabin asibitin nan wannan asibiti da muke ciki na FMC dutsen Uhud zai yi rabin sa a fadi haka kuma tudu ma ba laifi zai kusan rabin asibitin ne to a ce ka ciyar da dukiya kusan rabin asibitin nan ko kwatan asibitin nan sahabin annabi kuma ya zo ya ciyar da dukiya mudu daya to ladan da zai samu ya ninka ladan da zaka samu ninkin ba ninkin shine bayanin da annabi yake yace kar ku zagi sahabbaina na rantse da wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da dukiya wanda yawan wannan dukiya ya kai girman dutsen Uhud ma balaga mudda ahadi ladan da zai samu gurin Allah ba zai kai ladan da sahabi zai samu a gurin Allah ba in ya ciyar da dukiya da yawanta bai fi yawan mudu ɗaya ba annabi ya ce wala nasifa kai rabin mudu ma da a ce sahabi zai ciyar da rabin mudu kai kuma ka ciyar da dukiya da girmanta ya kai girman dutsen Uhudu to ladan da zaka samu gurin Allah bai kai ladan da sahabi zai samu ba ko da a ciyar da rabin mudu to saboda haka aqil din nan ya musulunta daga baya yana cikin sahabban annabi kuma musuluncin sa yayi kyau sannan ya mutu a musulmi kakenan ba za mu ji haushin sa ba saboda ya abun da yayi yayi ne gabanin ya musulunta shi kuma afallahu amma salafa abun da ya gabata Allah yayi afwa akan sa al-islamu yajibu ma qablahu musulunci idan yazo yana goge duk abun da ya faru gabanin sa ayyuka da aka yi na shirka na gaba da annabi na yakan annabi na cin kafan annabi in mutun yazo ya musulunta da abubuwan da yayi sai musuluncin ya goge al-islamu yajibu ma qablahu yahdimu ma qablahu yana rushe abin da ya gabace shi saboda haka aqil dan Abu Talib duk da waɗannan abubuwa da yayi musuluncin sa da yayi ya goge masa waɗancan Allah ya masa afuwa wannan gida da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suna cewa aqil da ya tashi ya sayarwa Muhammad bin Yusuf Muhammad bin Yusuf shi kuma dan uwan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yana ɗaya daga cikin gwamnonin daular Banu Umayya wanda a tarihin musulunci ba a san mutumin da ya zubda jini kaman sa ba kuma zubda jinin na musulmi ne je ya shiga masallaci ya hau kan minbari ya yi huduba in ya sauko ya tafille mutane kai lokacin da rikici ya auku a Kufa lokacin da aka kashe jikan annabi al-Husayn dan Ali dan Abi Talib Allah ya dade shi shugaba na wancan lokaci sai tura Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi saboda shi mutum ne wanda baya tolerating no gargar ya shara waninsa yana rike da takobinsa mutane suna makare da masallaci ya zo ya shigo masallaci yana shigowa sai ya hau kan minbari ya hau kan minbari ya zauna mutane kowa ya yi shiru ya ji me zai ce da ya tashi lafazin da ya fara da shi shine sai ya rera wasu baitoci yake cewa inni la araru qusan kad aynat wa hana qitafuha wa inni la sahibuha yace shi ya ga wasu kawuna sun nuna kawunan mutane sun nuna lokacin cire su yayi kuma shine mai cire su to a tarihin musulunci yanda malamai suke fadi cikin jagorori da gwamnoni da kalifofi da suka yi jagoranci ba a san wanda ya zubda jini kamar sa ba to wannan wanda aka sayarwa gidan dan uwansa ne dan uwan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Muhammad bin Yusuf da ya tashi sai ya shigar da wannan gidan cikin gidansa dama yana makwabtaka da gidan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya shigar da gidan cikin gidansa to lokacin daular Umayyawa a ƙarni na biyu bayan hijira sai wata cikin gidan sarauta da ake kiranta Khairazan mahaifiyar Harunur Rashid ta zo aikin hajji garin Makka da ta zo ta yi aikin hajji ta kammala sai ta tambaya ina ne gidan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna mata cewa ai yana cikin gidan Muhammad bin Yusuf al-Thaqafi sai ta ce to a fitar da shi daga gidansa aka fitar da shi sai ta gina masallaci ta maida gurin ya zama masallaci wata riwayar kuma ta ce ba ita ba ce Zubaida ce matar Harunur Rashid ita ce da ta zo aikin hajji garin Makka ta nemi gidan da aka haifi annabi aka nuna mata sai ta gina masallaci a gurbin gidan to da tafiya ta yi tafiya masallaci ya tsufa har ya kai ga aka rushe shi sai aka gina makaranta na haddan alqur'ani a gurin da tafiya ta yi tafiya ana ta fadada masallacin Makka tunda gidan yana kusa da dutsen Safa mun san dutsen Safa kuma ga shiga dakin Ka'aba ana ta fadada dutsen ana ta fadada masallacin ɗakin Ka'aba sai aka wayi gari an rushe wannan makaranta ya shiga cikin filin haramin Makka yanzu aka gidan da aka haifi annabi yana cikin filin haramin Makka injo su daga cikin malaman tarihi na zamani wasu kuma suka ce a yana daga cikin gidajen sarauta inda sarkin Saudiya wanda muke cewa sarkin Makka inda in yazo yake sauka wannan gidan zaka ganshi gashi dabda dutsen Safa idan ka fita ta kofar da Safa take akwai kofa ta inda Safa take in ka fita zaka ga beni haka dogon beni gashi dabda jikin masallacin haramin Makka wannan gida ne na sarauta wanda mahukunta Saudiya in sun zo galibin su anan suke sauka wasu daga cikin malaman tarihi suka ce gidan yana ta ariyan gurin wasu kuma suka ce a yafi kusa da dutsen Safa ya shiga cikin tausi'a fadada masallacin Makka da aka yi gidan yanzu ya shiga cikin kewayen farfajiya na masallacin harami na Makka yake ce mana wa kanat wiladatuhu fi dari abi talib bi shi'b bani hashim haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kasance a gidan Abu Talib a Shi'ib na Banu Hashim Shi'ib mun yi bayani kamar mu ce yanki na Banu Hashim wa kanat qabilatuhu shifa'u ummu Abdurrahman bin Auf wacce ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ash-shifa'u ummu Abdurrahman bin Auf mahaifiyar Abdurrahman dan Auf ita ce ta karbi haihuwar annabi ita ce ungozo ma na haihuwar annabi ash-shifa'u ummu Abdurrahman bin Auf mahaifiyar Abdurrahman dan Auf na san galibin musulmi mun san Abdurrahman dan Auf sahabi ne cikin sahabban annabi yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bishara da aljanna Ibn Abi Dauda muna yawan karanto baitocinsa da ya ambaci mutane goma cikin baitoci guda biyu ya ambace su wanda annabi ya musu shaida cewa ɗan aljanna ne a majalisi guda lokaci guda annabi ya ambace su goma ya ce duk ɗan aljanna ne yake cewa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu sune abubakar da umar idman thumma uthmanul arjahu usman na uku kenan warabi'uhum khayrul bariyati ba'dahum aliyun sayyidina aliyun haliful khayri bil khayri munjihu yanzu mun san wabun aufin shine abdurrahman dan auf wanda mahaifiyarsa ta karbi haihuwa annabi wabun aufin wa talhatu wa amiru fihirin wa zubairul mumaddahu su goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka yan aljanna to Abdurrahman dan Auf yana cikin mutane goma da annabi ya musu bishara da aljanna cewa su yan aljanna ne a lokaci guda annabi ya zayyana su goma to mahaifiyarsa ita ce ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa ta fito kabila daya da mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar annabi Aminatu bint Wahab ta fito daga wata kabila kabilatu bani Zuhura ita ma ash-shifa'u ta fito daga kabilar banu Zuhura kenan yan kabila daya ne da mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyar Abdurrahman bin Auf wacce ake ce mata ash-shifa'u sunanta ash-shifa'u bint Auf bin Abd al-Harith bini Zuhura bini Kilab sunan mahaifiyar Abdurrahman dan Auf wacce ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta musulunta da wuri tana cikin al-muhajirat tana cikin as-sabiqat wanda suka karbi musulunci da wuri gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tashi hijira daga garin Makka ya dawo Madina tana cikin al-muhajirat tana cikin wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina a duk inda ka ji Allah madaukakin sarki ya yabi al-muhajiruna tana ciki a duk inda ka ji Allah ya jinjina wa al-muhajiruna tana ciki والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كاجا كينان wannan mata Ash-Shifa'u bint Auf mahaifiyar Abdul Rahman bin Auf tana cikin wanda Allah ya yarda da su kuma su ma suka yarda da Allah tana cikin su ita da yarta tare suka karbi musulunci gurin annabi suka yi mubaya'a wa annabi yarta sunanta Atika yar uwar Abdul Rahman bin Auf tare suka karbi musulunci gurin annabi kuma suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta riga annabi rasuwa ita wannan mata Ash-Shifa'u bint Auf ta riga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasuwa bayan ta rasu sai danta Abdul Rahman bin Auf yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fatawa gurin annabi yace ya manzon Allah shin zan iya yanta bayi wa mahaifiyata Allah ya kai ladan gare ta lokacin ta rasu wacce ta karbi haihuwa annabi ke sai annabi yace kwarai zaka iya to shine sai yanta bayi da niyyar Allah ya kai ladan yanta bayin ga mahaifiyarsa kuma yanta bayi yana daga cikin manya-manyan ayyuka a gurin Allah fakku raqaba aw it'am fi yawmin bi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba wannan ayyuka ne masu girma wanda Allah ke jinjina wa ma'abotan su to wannan Ash-Shifa bint Auf mahaifiyar Abdul Rahman bin Auf ita ce wacce ta karbi haihuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace walamma wulida lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arsalat ummuhu li jaddihi tubashshiruhu sai mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta aika wa kakan annabi tunda mahaifin annabi ya rasu annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta a baya lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab sai ta aika wa kakansa Abdul Muttalib kenan ta aika masa cewa an haifa masa jika tana masa bushara tana masa albishir kan cewa an haifa masa jika fa aqbala masruran wannan yasa Abdul Muttalib kakan annabi sai ya taho yana mai farin ciki da wannan jika da aka haifa masa shine annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wasammahu muhammadan lokacin da ya iso ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rada masa suna ya sa masa suna muhammad kaga kenan a bayanin da mai littafin nurul yaqin ya kawo wanda ya rada wa annabi suna muhammad shine kakansa lokacin da aka haife shi mahaifiyarsa ta aika wa kakansa da albishir cewa an haifa masa jika ya taho yana murna da yazo ya dauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai ya rada masa suna muhammad wannan ita ce riwayar da mai littafin nurul yaqin ya kawo wannan riwayar ibnu abdul bar ya fidda ita cikin littafinsa al-isti'ab fi ma'rifatil ashab da abin nan ibnu asakir shi ma ya fitar da riwayar a cikin littafinsa tarihu dimashq riwayar abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da babansa gaba daya abdullahi dan abbas yake bada labari cewa lokacin da aka haife annabi sallallahu alaihi wa sallam aqa anhu abdul muttalib wa sammahu muhammadan abdul muttalib ya yanka masa abun suna sannan kuma ya rada masa suna Muhammad wannan riwaya ce ta Abdullahi dan Abbas kenan riwayar da mai littafin nurul yaqin ya kawo mana anan riwaya ce ta Abdullahi dan Abbas wanda ibnu asakir ya fidda ita cikin littafinsa tarihu dimashq ibnu abdul bar ya kawo ta a cikin littafinsa al-isti'ab fi ma'rifatil ashab lokacin da kakansa ya rada masa wannan suna na Muhammad sai ake tambayan kakan nasa kakan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa ka sa masa wannan suna Muhammad ai mun san ma'anan sunan Muhammad saboda a baya mun yi bayanin ma'anan sunan Muhammad wataƙila an mance ko kwakwan da ya tuno na'am shayabu ko yawa muka ce Muhammad shine shayabu wanda aka gode masa aka yabe shi aka jinjina masa shine Muhammad to da aka tambayi kakansa me yasa ya rada masa wannan suna kamar yadda aka ce shayabu wanda aka gode masa yace dalilin da yasa ya rada masa wannan suna yana fatan Allah ya gode masa mutanen da suke rayuwa a ban kasa su ma su gode masa wannan ita ce fatan kakansa kuma tabbas Allah ya gode wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya gode masa mala'iku ma sun gode masa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi mecece salatin Allah wa annabi mecece salatin mala'iku wa annabi malamai suka ce salatin Allah wa annabi yabo yabun Allah subhanahu wa ta'ala wa annabi da jinjina da Allah yayi wa annabi shine salatin Allah wa annabi kaga ya kunshi godiya salatin mala'iku kuma wa annabi addu'a suke yi wa annabi da neman gafara wa annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima to Allah madaukakin sarki ya gode wa annabi shi yasa alqadi iyab a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa yace annabi sai da ya zama ahmad sannan ya zama muhammad ne ma'anan ahmad wanda yafi kowa godiya to da yayi godiya ya zarme kowa shi ma sai aka rama masa Allah shi ma sai gode masa saboda Allah in kai zai maka in ka tausaya wa bayi kai ma sai Allah ya tausaya maka in aka maka abu kai afuwa kai ma sai Allah ya maka afuwa ba haka Allah ya ga wa sayyidina abubakar ba lokacin da aka yi kazafi wa yar sayyidina abubakar aisha aka mata kazafi shugaban munafukai abdullahi ibn ubay ibn salul ya jefe ta da zina Allah ya saukar da ayoyi guda 11 a cikin suratul nur ya wanke ta to dai bayyana cewa kazafi aka mata sai aka wayi gari cikin waɗanda suka yi mata kazafin akwai dan uwan sayyidina abubakar dan babanin sayyidina abubakar misbah ibn asad yana cikin wanda suka yi kazafi wa aisha shi kuma mistah yana karkashin kulawan sayyidina abubakar ya bashi gurin zama shi yake masa sutura shi yake ciyar da shi duk wasu bukatu nasa sayyidina abubakar ne yake sai aka wayi gari kuma da aka zo yin kazafi wa yar sayyidina abubakar mistah yana cikin na gaba gaba ran abubakar sai ya baci yanzu mistah irin sakamakon da zai mun kenan ba shine bahaushe yake cewa ba maka rana kamun dare ko kuma ma dare kamun rana ne me bahaushe yake cewa ne na'am ya masa yayi me wanne ne yafi kenan ranan ne yafi ko dare eh kai kai wa mutun dare shi kuma ya ma rana to wanne ne yafi daren ne yafi ko ranan ne yafi kai wa mutun dare shi kuma ya ma rana kai wa mutun rana shi kuma ya ma dare kenan rana ya fi dare tunda rana ana ganin haske ko duk abin da zai cuce ka zaka guje masa dare kuma cikin duhu ne abu zai iya zuwa ya cutar da kai ba tare da ka gan shi ba kenan zaka masa rana ya ma dare amma haka ko bahaushe yake fadi haka yake fadi ba kamar dare ya ma rana ba ka masa rana ya maka dare eh to kaman ka juya abun ai ka masa dare kenan kai ka masa sharri shi kuma ya ma rana ya maka alheri eh haka abun yake wato mutum ka masa dare ya maka rana ka masa rana eh ka mai rana ya maka dare ka masa alheri shi kuma ya maka sharri to sayyidina abubakar abin da yake so fito da shi shine yayi alheri wa mista ya bashi gurin zama ya bashi sutura, ya ciyar da shi duk bukatunsa, ya dau nauyi, kuma shi kuma irin sakayyar da zai masa kenan a wayi gari yin kazafi wa yarsa mista yana na gaba gaba. Yace to in dai sakayyar da zaka mun kenan, daga yau duk wata dawainiya da nake maka na yanke na daina. Inji sayyidina Abubakar, na daina maka duk wata dawainiya da nake. Allah ya ce a ba za a yi haka ba. Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah sai ya ce me falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kar wadanda Allah ya ba su wadata, ya ba su arziki, hannunsu ke cudan bayansu, kar su ce ba za su taimaka, ba za su ciyar da makusantansu ba, waɗanda suka zamanto miskinai da marayu. Falyafu wal yasfahu, su yi afuwa akan abin da aka musu. Yanzu abin da ya yi nan laifi ne na yin kazafi wa yar sayyidina Abubakar, saboda haka sayyidina Abubakar ya masa afuwa, ya kauda kai. Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba kwa so in kun yi gafara ma wani wanda ya muku ba daidai ba, kuma Allah ya muku gafara? Ka kenan in kai sai Allah maka, to annabi da ya gode wa Allah shi ma sai Allah ya gode masa. Annabi ya fi kowa godiya cikin mutane, to shi yasa shi ma sai Allah madaukakin sarki ya gode masa. To lokacin da aka tambayi kakan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam me yasa ya rada masa wannan suna na Muhammad, yace fatan Allah ya gode masa. Sannan mutanen duniya kakaf su gode masa, duk mun gode wa annabi, kullun kuma muna cikin godewa annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda nagartan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana, gatan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana. Ba dan Allah ya aiko mana shi ba, da yanzu muna nan muna cikin maguzanci. Ka kenan annabi ya mana gata, Allah ya mana ni'ima na aiko shi da yayi. To shi yasa kullun muke cikin gode masa, kullum muke cikin jinjina masa. In an taba shi muke jin zafi a cikin ranmu, muke ga za mu iya fansar da kawunanmu da iyalanmu a kansa. To kaga wannan shi ne dalilin da yasa kakan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rada masa wannan suna na Muhammad, fatan Allah ya gode masa. Sa'annan kuma mutane da suke rayuwa a ban kasa su gode masa, kuma Allah ya gode masa, mutane ma sun gode masa. Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa At-Tamhid har ila yau ya fitar da riwaya da aka samu ta daga Ibn Abbas, da take bayyana cewa kakan nasa shi ya rada masa wannan suna na Muhammad. Ibn Abbas ya ce anna Abdul Muttalib khatana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma sabi'ihi wa ja'ala lahu ma'duba wa sammahu Muhammadan. Ibn Abbas Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya, yace Abdul Muttalib yayi kaciya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam randa annabi ya cika kwana bakwai a duniya, randa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cika kwana bakwai a duniya, ranan da ake suna kenan ko. To Ibn Abbas yace Abdul Muttalib kakan annabi yayi kaciya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam randa ya cika kwana bakwai a duniya, sannan yayi walima, ya gayyaci mutane aka ci abinci, sai rada masa suna Muhammad. Sai dai wannan riwayar bata inganta ba, sannan kuma ta ci karo da manufofi na shari'a, sa'annan kuma ta ci karo da fahimta na malamai, kuma riwaya ce da bata inganta ba. Galibin malaman musulunci suna ga bai kamata a yi wa yaro kaciya yana ɗan kwanaki bakwai ba. Hassan al-Basri an tambaye shi kan yin kaciya wa yaro ran da aka haife shi ko kuma ran da ya cika kwanaki bakwai, ya ce ya kyamaci hakan, baya son hakan. To zai zama da yawa daga cikin malaman musulunci sun kyamaci yin gaggawan yin kaciya wa yaro yana ɗan jariri,
saboda a lokacin jikinsa bai yi kwari ba sai zamanto akwai cutarwa. Abinda yaro dan shekara daya ko shekara biyu zai iya shanyewa, yaron da aka haife shi yau ko wanda yayi sati ba zai iya shanyewa ba, saboda shi lokacin da yazo duniyar ma ai tsala ihu yake. Me yasa? Saboda ya ji canjin yanayi, yanayin da bai saba da shi ba. To sai aka wayi gari fatarsa ko kadan batta da kwari, jikinsa ko kadan bashi da kwari, yanzu nan zai iya karyewa. Dan riko mummuna za a masa sai ya karye, amma karamin yaro dan shekara biyar ko hudu zaka iya fisgansa ba tare da ya kare ba, saboda mai kasusuwansa sun fara kwari. To shine da yawa daga cikin malaman musulunci suna ga akwai azabtarwa yin kaciya wa yaro yana dan jariri, an fi so sai ya dan fara girma, akalla a bashi ya shekara. In ana so a masa cikin gaggawa a bashi akalla ya shekara. Yaron da ya shekara jikinsa ya fara kwari, sabanin wanda yake dan sati daya, dan wata daya, dan wata uku, jikin bai kwari ba, suna ga akwai azabtarwa, akwai cutarwa. To sai zamanto wannan riwayar ta yi karo da manufa na shari'a. Shari'a duk wani abu da yake kunshe da cutarwa wa dan adam ta yi fito na fito da shi. To sannan ma hasali riwayar bata inganta ba. Sannan shin annabi kaciya aka masa ko da kaciyarsa aka haife shi? Kaga wannan ma abun dubawa ne. Ta daya hannun akwai riwaya wacce ta zo ingantacciya, wacce take bayyana cewar annabi da kaciyarsa aka haife shi. Imam Tabarani ya fitar da riwayar cikin littafinsa Al-Awsat, Mu'jamul Awsat, da shi da Ibn Asakir a cikin littafinsa Tarihu Dimashq. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, min karamati ala rabbi anni wulidtu maftunan. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin karama da Ubangiji na ya mun a karan kaina shine an haife ni da kaciya, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace walam yara ahadun sawati, ba mutun daya a duniya da ya taba ganin al'aurata, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga yanzu in cewa akai an yi wa Annabi kaciya, mafi karanci za a ce wanda ya masa kaciyan ai ya ga al'aurarsa. Annabi ya ce ba mutum daya, ba mahalukin da ya taba ganin al'aurata, an haife ni da kaciyata. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sabansa suna ta tunanin ya kamata a yi da Annabi, shin za a cire masa kayansa kamar yadda ake cire wa kowa kayansa, a masa wankan gawa, sannan a masa likafani, a dauke shi a zo a ajiye shi, liman ya shiga gaba, mamu su tsaya a baya, a masa sallah kamar yadda ake yi wa kowa, ko kuma ya za a yi da Annabi? Suna ta tunanin ya kamata a yi. To an samu dai riwaya daga Sayyidina Abubakar, Allah ya dade shi, da yake bayyana cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, babu wani annabi da Allah madaukakin sarki zai dauki rayuwarsa face an burne shi a inda Allah ya dauki rayuwarsa. Annabi kuma Allah ya dauki rayuwarsa a dakin Aisha, wannan yasa aka burne shi a wannan guri. Sannan kuma aka musu ishara cewar kar a cire wa annabi kayansa, a wanke shi da suturarsa, sai zama ba wanda ya taba ganin al'aura annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ka kenan wannan riwayar, mun ce riwaya ce wacce take ingantacciya, ta bayyana mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haife shi da kaciyarsa. To a nan gurin, kamar yadda muka yi bayani, riwayar da mai littafin Nurul Yaqin ya kawo mana ta fito mana da cewar wanda ya rada annabi suna shine kakansa Abdul Muttalib, amma kuma wata riwayar ta bayyana cewar ba kakansa Abdul Muttalib bane ya rada masa suna. Waye ya rada masa suna? Mahaifiyarsa. Akwai riwayar da ta bayyana haka, cewa mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta rada annabi wannan suna na Muhammad, kuma ita ta rada masa suna na Ahmad. ibn Sa'd ya fitar da riwaya a cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra da shi da Abu Nu'aym a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa sun fitar da riwaya da aka samu ta daga Buraida da Ibn Abbas Allah ya yarda da su suka ce ra'at aminatu fi manamiha amina da ta kwanta bacci lokacin da ta dauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ta haifi annabi sai ta gani a cikin baccinta ana ce mata innaki kad hamalti bi khairil bariya lallai ke kin dauki cikin mafi alkhairin halittu ake gaya wa amina a cikin baccinta wa sayyidil alamina ke kin dauki cikin shugaban talikai shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake ce mata fa idza walidtihi idan har kika haife shi fa sammihi ahmada wa muhammada in kika haife shi ki rada masa suna ahmad kuma ki rada masa suna muhammad wannan riwayar kamar yadda nayi bayani ibn sa'd ya fitar da ita a cikin littafin sa at-tabaqatul kubra abu nu'aym ya fitar da ita cikin littafin sa dalailun nubuwa mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwanta bacci tana dauke da cikin sa sai ake ce mata lallai kina dauke da cikin mafificin halittu kina dauke da cikin shugaban talikai in har kika haife shi to ki sa masa suna ahmad kuma ki sa masa suna muhammad shi yasa tana haihuwan annabi sai ta rada masa suna muhammad kuma ta rada masa suna ahmad wannan riwaya wasu daga cikin malamai na hadisi sun ce riwaya ce mai kyau har ila yau Imam al-Baihaqi ya fidda wata riwaya wacce za ta karfafi wannan riwayar da muka karanta wacce take tabbatar da cewa mahaifiyarsa ce ta rada masa suna Muhammad cikin littafin sa Dalailun Nubuwa yace wa kanat aminatu تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد فقيل لها أمينة أباد الأبادي شوى لوكة جندة أو كتكين النبي صلى الله عليه وسلم سيأك زوغريتا تنا تكين بچنتا سيأك تيمتا فإذا وقع إذا انهر محمد صلى الله عليه وسلم يفاق دونيا كيكا هيفيشي فسميه محمدا كرد أمس سنا محمد فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد saboda sunan da Allah ya kira shi da shi a cikin at-taura da injila Allah ya kira shi da Ahmad to ke kuma in kika haife shi ki rada masa suna Muhammad sai zama yana da sunaye guda biyu a cikin at-taura da injila Allah ya kira shi da Ahmad ke kuma in kin haife shi ki kira shi da Muhammad sai zama shine Muhammad shine Ahmad yahmaduhu ahlus samai wa ahlul ardi in kika rada masa suna Muhammad Allah ya kira shi da Ahmad wanda suke rayuwa a ban kasa za su gode masa sannan wanda suke rayuwa a sama su ma za su gode masa su waye suke rayuwa a ban kasa mutane da aljannu za su gode masa su waye suke rayuwa a sama mala'iku su ma za su gode masa saboda haka in kin haife shi ki sa masa suna Muhammad لأن اسمه في القرآن محمد saboda sunan sa da zai zo ambato cikin alqur'ani a lokacin da aka saukar masa da alqur'ani zai zo sunan sa Muhammad a cikin alqur'ani Allah ya kira annabi da Muhammad a cikin alqur'ani a gurare daban-daban Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Allah ya kira shi da Muhammad a cikin alqur'ani a gurare daban-daban har gurare guda biyar a cikin suratu Muhammad nan ma Allah ya kira shi da Muhammad har gurare guda biyu kaga ga cikin suratu Ali Imran Allah ya kira shi da Muhammad a guri daya kaga gurare guda nawa guda uku ga suratu Ahzab Allah ya kira shi da Muhammad to wanne ne firin jaye sai da wannan riwaya ce wacce take mai rauni wanne firin jaye kenan kakansa ne ya rada masa Muhammad ko kuma mahaifiyarsa ce ta rada masa Muhammad gurgudan riwayoyin nan da muka karanta wanne za mu rinjayar za mu ce mahaifiyarsa ce ta rada masa ko kuma kakansa mahaifiyarsa to me yasa muka rinjayar cewa mahaifiyarsa ce na'am saboda an riga an bata labarin ma sunan tun kafin ta haife shi ko to ni abin da nake ga yafi zamu iya aiki da riwayoyin gaba daya zamu iya cewa mahaifiyarsa da ta haife shi tana haihuwansa sai ta sa masa suna Muhammad saboda a cikin bacci an ce in ta haife shi ta sa masa Muhammad bayan ta haife shi ta sa masa Muhammad sai ta aika wa kakansa da Al-Bishr cewa an haifa masa jika shi kuma da yazo shi ma sai ya sa masa Muhammad kaga sai aka wayi gari bayan ta rada masa shi ma da yazo sai ya ƙara jaddadawa kenan dukan su suka sa masa sai dai zai iya yuwa na ta riga na kakan tunda ita ce ta haife shi kenan ba su yi karo riwayoyin ba su yi karo da juna ba da riwayar da ta bayyana cewa mahaifiyarsa ce ta rada masa Muhammad da riwayar da ta bayyana cewa kakansa ne ya rada masa Muhammad ba su yi karo da juna ba zai iya yuwa mahaifiyar tasa tana haihuwarsa ta sa masa Muhammad kakansa kuma bai san ma an sa masa Muhammad din ba shi ma da yazo sai ya sa masa Muhammad sai aka wayi gari zani ta tadda muje ba haka Bahaushe yake fadi ba da zani da muje duka dama tafiya za su yi kikenan sai suka kama hanya shine wai karin maganan da Laraba suke cewa wai wafaqa shannu tsabaka shanni ya dace da tsabaka faduwa ta zo daidai da zama kai nufin zaka zauna sai ka fadi kaga an rage maka an hutashe da kai to yazo zai rada masa Muhammad dama an hutashe da shi an riga an rada masa Muhammad ya rada masa Muhammad shikenan ya jaddada abin da mahaifiyarsa ta riga ta sa masa na Muhammad sauran minti biyar ko goma tayyib sai ya ce walam yakun hadha lismu sha'ian qablu inda al-arab wannan suna na Muhammad gabanin arada wa annabi wannan suna na Muhammad bai watsu ba da cikin larabawa kenan da a cikin laraba ba a san wani wanda ake kiran shi da Muhammad ba sunan bai watsu ba a cikin larabawa ba a san wani mai sunan ba cikin larabawa walam yakun hadha lism sha'ian qablu inda al-arab wannan suna bai watsu ba cikin larabawa gabanin arada wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma fa akwai wannan bayanin da mai littafin Nurul Yaqin yayi yayi karo da bayanin da Al-Qadi Iyad ya kawo cikin littafinsa Ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa littafi ne wanda yake da muhimmanci ɗan uwa yana da muhimmanci sosai yayi bayani kan siffofin annabi yayi bayani kan matsayin annabi yayi bayani kan sunayen annabi yayi bayani kan salati wa annabi da muhimmancin yin salati wa annabi da kuma son annabi abubuwa dai da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallam mai littafin ashifa ya kawo littafi ne wanda ya kamata a ce musulmi ya karanta shi yana da muhimmanci sosai in ka karanta shi zaka ƙara son annabi saboda siffofin annabi da halayyarsa duk ya bayyana cikin littafin ashifa bita'rifi huquqil mustafa to shi a cikin littafin sa ya bayyana cewa sunaye guda biyu na annabi da Muhammad da Ahmad waɗannan sunayen Allah ya kare su Allah bai hukunta an kira wani da su ba na farko sunan Ahmad Allah ya kare wa annabi wannan sunan babu wani wanda aka kira shi da suna Ahmad ko aka fara kiransa da suna Ahmad sai annabi me yasa Allah ya kare wa annabi wannan sunan saboda ai a cikin littafin At-Taura da littafin Injila Allah ya yi bushara cewar akwai annabi da zai zo wanda daga bayansa babu wani annabi sunansa Ahmad idan har aka wayi gari an samu wani Ahmad zai iya zuwa ya ce shine wannan annabin kuma a cikin At-Taura dama an ce akwai annabin da zai zo na ƙarshe sunansa Ahmad to sai sunan Ahmad Allah ya kange Allah bai bada iko an kira wani da Ahmad ba sai annabi wannan ba matsala to amma da aka zo batun Muhammad Qadi Iyad ya ce tabbas Allah ya kare wa annabi wannan suna na Muhammad sai dai akwai wasu ƴan tsiraru da aka kira su da Muhammad gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma gabanin aiko annabi. Me yasa aka rada musu wannan suna na Muhammad? Mun san Larabawa sun yi imani da tsafi gabanin zuwan musulunci, akwai matsafa a cikin su, akwai masu yin tsafi a cikin su, Larabawan jahiliya. To wasu daga cikin bokayen su da kuma wasu daga cikin malaman su suka ba su labari cewar akwai annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko shi, shine shugaban annabawa, sannan bayan sa babu wani annabi, sunansa Muhammad. To da malaman su suka gaya musu wannan da bokayen su, duk wanda ya haifi ɗansa sai ya sa masa Muhammad, fatan a ce ɗansa ne wannan annabi. Sai dai kuma abun ba anan take ba. Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya san inda zai sanya sakonsa. Yanzu dan ka rada wa ɗanka suna, Allah bai yi nufin ya sanya sakonsa akan ɗanka ba, kaga ba inda za a ɗanka ya zama annabi. To an samu mutane guda bakwai da Qadi Iyad ya kawo su, shi ya kawo mutum shida amma an ƙara na bakwai din wanda ya ta hakikin littafin Qadi Iyad, ya ƙara na bakwai. Mutane bakwai da aka rada musu suna Muhammad kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu ambaci waɗannan mutane guda bakwai din ba, wanda wasu daga cikin Larabawa suka rada musu wannan suna na Muhammad gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ma gabanin haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa anan gurin ya ce mana wannan suna na Muhammad bai watsu cikin Larabawa ba. Amma duk da bai watsu ba, an samu ƴan tsiraru da ake kiransu da wannan sunan gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, fatan iyayensu suna fatan a ce ƴaƴansu nan su ne annabin da zai aiko, yasa suka rada musu wannan suna na Muhammad. Ina ga za mu jinkirta ishara kan waɗannan sunaye da aka rada wa Muhammad wanda ba annabi ba gabanin aiko annabi, sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.